suka ce manzo Allah wai ka riga ka san cewa duk duniya sun yadda ba Yahudi malami ka san duk duniya wannan haka yake ba Yahudi malami eh bata ne Allah ya garabce su da shi ilimi dai in aka ce maka ba Yahudi to kuma sai dai sadaqa Allahu la to suka ce to tunda suna da wannan ilimin za su imani da shi wai a fadan su to idan mun imani da kai duniya suka ga mun yadda da kai to kowa zai aminta da kai to shine tashi malaman tafsiri suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jujjuya maganan nasu yana ganin shawara ne mai kyau eh shawara ne mai kyau saboda ita misali kasar Sham can ne nan ne asima na annabawa gabaci da to an ce manzo Allah yana jiya sai Allah ya saukar masa da wannan aya wasu ma suka ce a'a ai asalin ita ayan makkiya ce kamar yadda misali suran take makkiya ma'ana ita kuma wannan ayan tana ishara ne zuwa ga abinda kafiran makka suke ma manzon Allah mummunan tanaji da mummunan miji na cewa sai sun ga sun fitar da shi a makka sannan za su samu kwanciyar hankali to misali a wannan badi shirin su da tanajin su da tira da suke misali a cikin darin nadawa to malamai suka ce shine misali abin da ya kawo shi wannan lamari shine Allah yake cewa in kadu la yastatizunaka min al-ard koda sun kusa sauran kir ya rasulullah su samu saldana da galaba akan ka akan manufan su na in sun samu dama a ce sun cire ka daga bayan kasa mana sun fitar da kai daga garin Madina in an dauka a babin Yahudawan kenan ko kuma a suna nufin su ga in sun samu hali su fitar da kai daga garin Makka in an dauka ayan tana magana akan su kafiran Makka din kenan to Allah madaukin sarki yake cewa kowanne ne ma dai la yuhurjuka minha manfan sana fitar da kai daga ciki wa idan la yalbasuna khilafaka illa qalila khilafaka ko kuma halafika an karanta da haka ma'ana ya rasulullahi to in sun samu ma daman Allah ya kaddarta ma ka fita su din za su dade ne bayan ka to in an shirya ko kuma in an dauka kaddarta cewa misali a mutanen Makkah ta faru to ai ga abin da ya faru bayan manzo Allah an karkashe manyan su jagororin su abada in kuma an dauka akan Yahudawa ne ai an sa abin da ya faru da misali banu Qainuqa da banu Nadir yadda misali wasu aka karkashe su wasu aka kore su Allah madaukin sarki har ma yake bada labarin abin da ya faru a cikin misali Qur'ani na abin da manzo Allah sallallahu ta'ala maqadatin millinatan aw taraktum wa qa'imatan ala usuli ya fadi ibnullah to misali kowanne ne ma dai abin ya kai ya komo dai ayan ta tabbata akan duka guda biyu za a daukan ta faru duka a tare da su Allah madaukin sarki sannan ko kuma a dauki ma'ananta ai ku da kuke burin annabi ya ta a cikin ku mutanen Madina ba ku san alkhairin zaman annabi a cikin al'umma bane ai dissan da annabi ya fita a cikin al'umma ba Allah ne ya dauke shi ba to ai bala'i kuma ya je makasan ke eh duk garin da annabi ke rayuwa a ciki ya kasance mutanen sun kore shi ko kuma musiban su ya hana shi sukuni har sai da ya fita to da mun kunyan shi Allah yake ji eh wannan sunnan Allah ne annabin da ke cikin su shi Allah yake jin kunya yasa misali Allah ba zai ma wannan al'umma azaba ba amma daga sanda ya matsa ya fita daga cikin su to ai shikenan Allah sai yayi abin da daman yake so yayi akai wanda yake jin nauyi ya riga ya kau to wallahi ta'ala alamu akan misali ne Allah yake nufi da ayan Allah yake cewa sunnatu man qad arsalna qabla wannan haka ka'idan mu yake inji Allah ya rasulullah duk wani annabi da muka aiko kafin kai haka muka tsara haka ke faruwa da su wala tajid li sunnatina tahwilan dan haka misali sunnan mu baka samun canji baya yiwa abin da muka tsara ya faru da annaba a ce kai kuma za ka zo ba zai faru da kai ba ya rasulullah manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yadda muka sani zaman sa a Makka manzo Allah bai taba hutawa ba bai taba hutawa ba yayi zaman fama ne a Makka kuma ko da yaje Madina ba zaman hutu aka yi ba ai anan ne ma ta fi zafi eh anan ne kuma jalalan ta ƙara bayyana saboda martaban da yake kai eh a Makka yana fama da kafirai ne kadai amma da yaje Madina me ya faru ga Yahudawa ga munafukai ga kafirai duka sallallahu ta'ala alaihi wasallam ga kuma harahare na sarakunan duniya a lokacin suna ganin karen shi ya fara kai matsayi kowane saraki a lokacin shirin sa shine misali ya za a yi su kawo hari su karar da shi to a haka fa manzon Allah aka yi wannan rayuwar Madina amma kuma yana dake ya wadata da Allah ya samu fika da Allah bai taba jin tsoron wani halitta ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam Allah madaukin sarki yake cewa sunnati man kada arsalnaka balaka wannan sunnan mu ne ai alaman arsalnaka balaka ga wanda muka aiko gabanin ka ya rasulullah min rusulina daga manzannin wala tajidu tahwilan li sunnatina da haka ba a samun canji ko baddalawa daga sunnan to daga nan shi da man haka Allah yake da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya karanta masa hali na kafirai sai ya kara tunatar da shi akan ni din muradi na ka shagalta da ni shi ma haka manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam idan ya fada ma sahabbai suka kawo mashi kuka ya rasulullahi ga halin da muke ciki ga sai ya ce ku shagalta da Allah ku shagalta da Allah to haka ake so na Allah kullun ya shagalta da Allah shi yasa sai Allah madaukin sarki sai ya kawo manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam umarni na tsayi da sallah aqimus salata li dhulufi shams koda sura makkiya ne to amma kadi ba malaman musulunci kamar da imam al-qurtubi ya tafi akan malamai duka sun hadu ba sabani wannan ayan tana ishara ne zuwa ga misali salawatul khams duka sun hadu akan wannan a malaman tafsiri babu sabani ayan tana magana ne akan misali salatul khams salawatul khams Allah yana cewa aqimus salata anta wa amur man kana ma'aka minal mu'minina an yuqimus salata kama amarnaka biha ka tsaye da sallah kai ya rasulullah sannan duk wanda yake imani da kai ke tare da kai da mu'minai shi ma kai mai umurni kamar yanda muka yi maka umurni aqimus salata li dhulufi shamsi sallan farko ku fara tsaidata shine misali lokacin ay li dhulufi shamsi imam malik kamar yanda abdullahi bin wahab al-misri ya ruwaito daga wajensa shi kuma imam malik ya ruwaitar da shi zuwa kan nafi maula bin umara zuwa kan dan umar asari mawqufi akansa yana cewa dhulufi shamsi ay mailuha ai shine karakatanta ma'ana daga sanda rana tai zawali daga tsakiya to shi ake nufi da wannan aya to kuma zahirin waqi'i na tabbatar da ma'anan a haka saboda wani sallah manzo Allah ya fara ni sanda Allah ya umurni sallah ai sannan azuri ya fara yi ita ce sallan farko da sai na rasulullah ya fara tsayarwa kamar yadda yake cikin ruwayan maliku da buhari da muslim wanda misali manzo Allah sallallahu ta'ala sallan jibril ya zo maka da jibril ya zo manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam suka tsaye da sallan azhar can zuwa lokacin la'asar ya sake dawowa suka tsaye da sallan la'asar bayan magariba yayi sai ya zo suka tsaye da sallan magariba isha'i ya tsaye ya zo suka tsaye da sallan isha shagargari gari na wayewa bayan keto al-fajr ya zo suka sallan subhi sai shagargari ya sake dawowa sai suka tsaye da sallah a sabanin lokacin da suka tsaye da najiya misali kamar ranan farko an tsaye da sallah bayan zawali to a rana na biyu na azhur sai da aka bari misali kama ta cika sannan aka tsaye da sallan azhur na shagargari ma'ana a nuna misali fadin lokacin sallan azhur tun daga misali zawalin rana har ya zuwa wancan lokaci lokacin ta ne har la'asar kai shirin shiga lokacin azhur ne kuma mutarin ta ne da haka duk wanda ya samu sallah a wannan lokacin ya samu sallah a cikin mutarin ma daman la'asar din bata kama ba shi yasa wata rana wani yazo dan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake tambayen shi dangane da lokacin sallah da yazo sai tada manzo Allah yana cikin wa'azi ne shi ma wannan hadisi yana cikin Buhari Maliku ya ruwaito a muwadda yazo sai same shi yana cikin sallah ai yana cikin wa'azi da yema manzo Allah tambaya bai amsa masa ba sai da ya gama sai ya ce aina uraqu sa'il ina mai tambayen nan nada sai ya ce ha ana ya rasulullah sai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko kuma a ruwayan maliku mu dauko ruwayan maliku manzo Allah sallallahu ta'ala da ya mai tambayan bai ce masa komai ba sai yau yayi sallah da yayi sallah gobe sai ya saba ma lokaci sai da ya gama yi sallan kwana biyu sannan sai ya ce aina uraqu sa'il ina mai tambayan nan sai ya ce ha ana ya rasulullah sai ya ce inna na baina hazaini lawaqati da lokacin da nayi sallah jiya da lokacin da nayi sallah ne yanzu duka mahutaran sallah amma in an koma hadisin sayyidina Abdullah dan Mas'ud wanda Buhari da Muslim suka ruwaito ta kansa shine manzo Allah sallallahu ta'ala sai yake cewa aflalil a'mal as-salati fi awwal waqtiha sallah a farkon lokacinta an fahimta to da haka misali malamai suka ce misali wannan aqimus salati li dhulufi shamsi shine misali mailin shamsi kamar yanda Maliku ya fassara to daga nan kamar yanda muka sani da azhur da al-asr lokacin su daya ne shi yasa malamai suka yi sabani an ruwaito daga sayyidina Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda ya ce misali dhulufi shamsi shine ma'ana tun daga zawalin rana din har ya zuwa lokacin da ita rana za ta kai ma shirin fadi ma har ta fada to da haka an fassara hamma gariba akwai malaman da suka fassara daga cikin mutaqaddimina daga azur al-asl magriba sun shiga cikin wannan lokacin amma abinda jamhurin mufassirina suke akai wannan misali da luti shamsi shine sallar azur da al-asr sai yace ila ga sakin layli ai aqimha ila an yakuna al-waqti ga sakin layli ka tsaida ta har ya zuwa lokacin daga sakin layli shi kuma ga sakin layli din nan shine misali idza dahala siwak in duhu ya riga ya shiga to da haka misali ga sakin layli daga mabda'in fadawar rana to ga sakin layli ya riga ya kama an fahimta to tun daga nan shi kuma dare ne har ya zuwa ƙarshen lokacin da alfijir za ta ke to kaga an hada azhur da al'asr waje daya dama haka lokacin su yake an hada magriba da isha waje daya dama haka lokacin su yake sai Allah madaukin sarki ke cewa wa qur'an al-fajr shi misali wa qur'an zai iya zama mazari ne ma'ana wa ma taqra'uhu min al-qur'an abinda kake karantawa na qur'ani to in ya kasance wa ma taqra'uhu min al-qur'an ai qira'atuka fi salati subhi karatunka a cikin sallan subhi da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake to shi yasa sai malamai suka ce fadin da aka yi wa qur'an al-fajr ke dilala zuwa ga ita sallan subhi ana jan masa dogon karatu kaman yanda ne maliku alaihi rahmatullahi yake akai yana cewa haka za wajjatu amalu ahli al-madina ulama'una fil madina haka za yafa'aluna ma'ana malaman mu a madina haka suke yi saboda suna jin dogon karatu a sallan subhi sai aka tambaye su to ya za ku yi mu'arada da wancan hadisin manzo Allah ya zo sallan subhi ya karanta falaki a raka'an farko a raka'a nabi ya karanta nasi sannan ya za ku yi mana da ruwayin imamu nisa'i shi ma wanda manzo Allah ya zo sallan subhi raka'an farko ya karanta idza zilzilatil ardi zilzala a raka'a nabi ya karanta idza zilzilatil ardi zilzala suka ce wannan farko lamari ne da karshe manzo Allah ya fi tabbata akan jan dogon karatu to ya za ku yi da misali maganan sallan magriba manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya karanta wal mursalati urfa ta ko wal mursalati ai ba gajeruwan sura bane a sallan magriba ya karanta al'ata alal insani da irin waɗannan dogayen surori manzo Allah ya karanta su a magriba sai aka ce shi ma misali manzo Allah daga farko yana haka amma daga ƙarshe ya daidaita a wancan kamar yadda misali shi na Qur'an al-fajr malamai suke sabani akan me ake nufi da shi akan hukuncin lokaci manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi sallah lokacin guda yayi sallah da duku kamar yanda yake cikin ruwayan nana Aisha Allah ya kara mata yadda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana yin sallah bi galati shi ma nan Buhari da Muslim da Malik surwaito a cikin muwatta da kuma sashen ashabu sunan manzo Allah yana sallan subhi misali bi dalakin ma'ana da duku sannan kuma misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce askiru di subhi fa inna azamu lu ujurukum shi ma ruwayan Imam al-Bukhari cewon ku rika yin sallan subhi sai rana ta yi sha ba'ana ba ta fito ba amma gari yayi haske ta riga ta hudu fa inna azamu lu ujurukum ladan ku ya fi girma to sai malamai suka hadi shi ma suka ce wannan mansuhiya ne da aikin da manzon Allah ya dawwama karshen rayuwarsa suka ce karshen rayuwar manzon Allah baya yin sallah a wancan lokacin da ya fada a karshen rayuwarsa ya koma yana sallah ne da duku din nan ma'ana gari na da duhu ba sai rana ta yi haske ba yayi a farko amma ya bari kuma misali akan haka Imam Malik yake akan haka Imam Shafi yake akan haka Ahmad dan Hanbali yake shi ma Allah ya kara musu yarda to da haka misali shi yasa malamai suka hado akan wannan duka ana ishara ne zuwa ga awqatus salat Allah madaukin sarki yake cewa inna qur'ana al-fajr kana mashhuda kaga shi misali karatun subhi ko tsaye da sallan subhi ai misali mashhudan abin halarta ne to su wane ne suke halarta shine hadisin da manzo Allah yake cewa inna fikum mu'aqqiban dinna tare da ku akwai mala'iku da suke tabdilin aiki mala'ikun sallan mala'ikun da suke aiki da kai kamar yanda ake raba aiki yanzu misali ba an gama sallar al-asr ba to ana gama sallar al-asr mala'ikun da suke aikin rana sun gama sun nada takaddun su sun yi signing na cewa sun riga sun gama lokacin aikin su ya kare an yi musu tankin za su kai ai filing nashi a can a hadara eh sun riga sun gama nasu to sun yi handin over ma mala'ikun dare su kuma bayan sallar magriba din nan ai bayan al-asr su ko mala'ikun dare sun amshi aiki daga wajen su bayan sallar al-asr su kuma misali su kuma daga nan za su ci gaba da aikin su daga nan ba za su dakatar da aiki ba sai bayan sallan subahi ana ida sallan subahi dan mintocin da suka baka na gama askaranka da aurale shine ma har hadisi yake ne cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa waɗannan mala'ikun da suka rubuta suka tashi su barka kana cikin zikiri suka dawo kana cikin zikiri to abin da ke tsakani kuma Allah ya yafi Allah ya saka maulana Sheikh Tijani da alkhairi yake cewa misali bayan ka riga ka gama sallan subahi din ka tsaya ka zauna ka ambaci Allah mala'iku su maka shedan kana zikiran Allah shine lazimin sati bayan la'asar shi ma ka tsaya ka ambaci Allah mala'iku su maka shedan kana ambatan Allah shine lazimin yamma kamar yadda misali Imam Tabarani a cikin Ausad nashi ya fitar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa la ana ajalisa wa azkurullah ba'da salati subahi hayran li min matalat alayhi dunya yace bayan sallan subahi in ji annabi in zauna ina zikiri to shi nafi so da duk duniya gabaki din yace sannan bayan la'asar shi ma in zauna ina ambatan Allah in ji manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine nafi so da duk duniya da abin da ke ciki gabaki din to shi yasa misali lokaci ne masu daraja lokaci ne masu falala amma tare da haka sai Allah ya sanya shedanun zamani su yi kokari su kwace wannan lokacin da tsadan shi daga gare mu su wane ne shedanun zamanin nan BBC da Voice of America daidai sallan subahi karfe 4 dot sai a sa maka labarin yamma kana Allah Allah ka gama sallan la'asar ka kama radio ka mance da Allah an shagaltar da kai da duniya karfe 6 na yi lokacin da Allah ke son lokacin su sa maka labarin safe ba shedanin duniya ba kenan ma'ana duk lokaci mai tsada da bawa sun riga sun gama rin nashi ai sun san Qur'ani yanzu yan bazatan nan da ake fadan yan bazata wallahi in ka ji irin ilimin da suke da shi sai ka yi mamaki a malaman musulunci sai an tona amma duka sun yi ne dan su halakar da mutane sun haddace Qur'ani sun haddace hadisai sun koyi larabci sun shigo cikinku za su yi ta kokarin ya za su bata muku matafiya ya za su bata maka aqida da irin waɗannan haka da sauransu shi yasa abin sai da taimakon Allah bawa ya dinga kokarin neman Allah ya tabbatar da shi akan madaidaicin tafarki ya dinga kokarin kamar yadda manzo Allah ya koyar da mu ya musabbitul qulubi sabbit qulubana ala da'atika ko sabbit qulubina ala da'atika Allah madaukin sarki yake cewa a Qur'anul Fajr kana mashhura shi sallan subahi abin halarta ne abin halarta ne ko kuma misali mashhudan kamar yadda aka ce manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam idan masallaci ya zo ba kowa yakan jinkirta ta saboda mutane su halarta su samu misali wannan shaida din Allah yake cewa to wa minal layli fatahajjad bihi nafila laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa minal layli ai nan duka sun hadu shi wo din nan adafi ne akan jimlan ayan da muka fito min kuma tab'iliya ne aikin ba'ali take a wajen ai wa min ba'al layli la kulla ba dukan sa ba amma idan ka tsaya ma dukkan dare fa lillahi alhamdu manzo Allah ya tsaya ma dare duka ya tsaya ma ba'al layli kuma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda rahamaniyan sa yanda ya koyar da mu annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi nafilfilin dare a farkon dare an fahimta yayi nafilfilin dare a farkon dare bai tashi a ƙarshen dare ba yayi nafilfilin dare a tsakiyar dare ya kwanta a farkon dare yayi nafilfilin sa na dare a ƙarshen dare saboda mene kowanne ka dauka an kawo maka sauki kamar yadda hadisin Buhari daga Abu Huraira yana cewa ausani halili Muhammadin bi salatu masoyina yayi min umarni da abu guda uku yayi min wasuci da abu dagu mahallin shahidi shine misali wa Allah anamu qabla an utira kada in yadda in bacci ba tare da nayi wutari ba wannan yana daga rahamaniyan ma'aiki alayhi salatu wasalam saboda idan ya kasance yayi sallan qiyamul lailin a ƙarshen dare ne gabaki daya ba kowa Allah ya kaddarta ma zai iya tashi ƙarshen dare ba ina da wani amini shi abin da Allah ya yi masa baiwa zai yi maka shekara gyam yana azumi bai sha ba amma Allah bai mashi muwafakan qiyamul lail ba kwata kwata qiyamul lail Allah bai kai shi anan ba haka Allah yake baka ga ya raba mu wasu aiki ba wanda aka tara ma komai sai sayyidina rasulullahi yasa sai zama insanin kamil komai shi an tara masa komai an tara mu aiki alayhi salatu wassalam yasa za ka ga sabai suna cewa yayin da suke rayawa a zuciyarsu to ai kan mama mu zo gidan kuma mu zo mu same shi yana hutawar rana su suka kudurta haka fa a ransu amma suna shigowa gidan sai a ce masa aiko yana hutawa suka ce to kan mu zo kuma mu same shi kuma lokacin yana kaza ko yana to haka za a same shi in ma suka kaddarta gobe dai zan je wajen mai gida to amma kar in dauki hadiya kuma in je mashi ina azumi in ka zo sai ka same shi ina azumi in ka kaddarta to kan kuma in zo ban je da komai ba ya zama na ba azumi yake ba sai ka je ka same shi kuma bakin shi abu kamar yanda nana take cewa alayhi salatu wassalam wani lokaci in ya fara azumin nafila ya dingayi ya dingayi har sai mun tausaya sai rasulullahi wani lokaci ne zaka huta akwai mai mana a huta ya ce wani lokaci kuma sai yin azumin kaf sai yin azumin har sai mun ci rasulullahi anya ko dai ba za ka saki azumin nafila ba ne ya sabi da rahamaniya sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah madaukin sarki yake cewa minal layli ay wa min ba'lil layli fatahajjid bihi nafila ai misali amma filatu in an dauke ta a ma'ananta na lugga ai ziyada ai ma'ana az-ziyada yas'alunaka 'anil anfal ku ai yas'alunaka 'anil ziyada qul al-anfal lillahi war rasul to shi an-nafila yana iya dauka misali kari bayan abin da aka baka shi yasa sashin malamai anan suka fahimci cewa abin da ake nufi da ma'anan ayan an manzan Allah shi a haƙƙin sa qiyamul layli wajibi ne qiyamul layli a haƙƙin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wajibi ne wasu kuma suka ce a ba wajibi bane saboda hadisin wancan mutumin da yazo ya tambayi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam dangane da hukuncin ibada ya faɗa masa salloli guda biyar yace wannan sune misali abin da Allah ya wajabta maka dare da rana sai suka ce to manzon Allah yana cikin umumin wancan hadisin sai suka dauka suka ce a'a ba shi a cikin umumin hadisin kuma shahid lawaqi akan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam nafila wajibi ne akan sa shine yake daidai Imam an-Nisa'i ya rawaitar da hadisin da manzo Allah yake cewa abu guda uku akai na wajibi ne akan ku kuma sunna ne daga ciki mahallin shahidi shine qiyamul layli to inda zamu tabbatar da cewa a haƙin manzo Allah din haka yake ma'aiki alayhi salatu wassalam ko wani tsananin ciwo duk tsananin ciwo annabi bata taba zuwa ta hana shi qiyamul layli ba sallallahu alaihi wasallam duk tsananin ciwo bata hana manzo Allah qiyamul layli sannan komin gajiya da dawainiyan tsufa bata hana manzon Allah qiyamul layli matan shi suka ce a lokacin da karfin ya kai magaban karewa jikin yayi nauyi sirrin ya gama cika ya kai matsayuwan sai a hankali suka ce a zaunan nan yake qiyamul layli yanzu tambaya anan shine da ni da kai dan uwa muna mu wani hali mai duniya da lahira ke amma bai taba jin ya gaji da Allah ba kai kuma kai ne ahwaju ila Allah ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid Allah madaukin sarki ya wadata ga barinka da duk abin da kake da shi kake takama da shi amma kai ya kake bacci baka samun ko raka abi kaga ashe mu ma yana da kyau a ce musulmantu da sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala yana da kyau musulmantu da sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah madaukin sarki yake cewa lak kaga misali lamun dinnan na nuna mene ai lamun tamliki ne ai laka anta wahdaka ya rasulullah ma'ana hukuncin tsaya madare kai kadai ne ma'ana banda walinka ya rasulullah sai Allah madaukin sarki yake cewa asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda ubangijinka ya kusata ya rasulullah ya tsaya da kai matsayi godaje menene maqamul mahmud to malaman musulunci sun kai sun komo akan me ake nufi da maqamul mahmud wasu suna cewa muqamul mahmud da ake nufi ma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine misali ce ko na ganewa da sayyidina rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam zai a cikin arafatul qiyama wannan ce ta yin an kaddarta ita ce to manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine annabawa ma sai annabi ya gailo su wannan shine fikar kasa da cewa wannan martaba ita ce muqamul mahmud a haƙin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam fassarorin su misali kowanne ya fassara gurgurdan abin da yake ganin shine yayi daidai da maqamul mahmud Allah madaukin sarki yake cewa kuma ma'ana maqamul mahmud muqami ne da Allah zai tsaya da manzon Allah ma'ana ya hamidukul awwaluna wal akhirun da na farko da na ƙarshe kowa sai ya jinjina manzon Allah ya matsa gaisuwan godiya kamar yanda yazo a cikin hadisi wanda ya kai mahaddin tawaturanci duka misali ashabu sunan surwaito ashabu sahiha surwatu zaul masani surwatu inda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa Allah madaukin sarki zai yi wani irin fushi fushi ranan kiyama kafin wannan ranan bi wannan fushin ba bayan wannan ranan kuma Allah ba zai maimaita irin wannan fushin ba me zai biyo baya a wannan ranan fushi din shine lokacin manzo Allah a wani hadisi yake cewa a lokacin annabi Ibrahima zai mance da Isma'ila a wannan lokacin sayyidina Isa zai mance da sayyida Maryam amma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a lokacin damuwansa ummati
sallallahu alaihi wasallam
al'umma na yace shine mutane za su karkata gabaki daya a je wajen sayyidina Adam alaihi salatu wassalam idan an je an buƙaci ceto ya faɗa abin da zai faɗa a je wajen Nuhu ya faɗa abin da zai faɗa a je wajen sayyidina Ibrahim ya faɗa abin da zai faɗa a je wajen sayyidina Musa ya faɗa abin da zai faɗa a je wajen sayyidina Isa al-Kalim shi ma ya faɗa abin da zai faɗa afuwan na sa Nuhu a ciki babu Nuhu a cikin misali lissafin akwai hadisin da yazo Nuhu din amma bai da ƙarfi to duk in an faɗa a lokacin za a kore sai wajen sayyidina Rasulullah idan an zo wajen sa za a ce ya Rasulullah Allah ta shafa alana ala tara ma na hanifi ba za ka yi mana ceto ba ya Rasulullah ba ga halin da muke ciki ba akwai ruwayin da yazo kuma annabawan ne yasu za su yi miki idan sun yi miki za su ce ah wai yanzu haka za a ci gaba al'umma su ci gaba da tsayuwa a wannan yanayi a wannan hali ba za a faɗan ma Allah korafi da koke ba sai a ce to wane ne zai korafin ai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan an je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi zai miƙe ce ana laha suka ce to wannan shine maqamul mahmud idan yace ana laha manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam zai tashi zai je al'arshin ubangiji yace zan masa sujada zan masa wani irin kirari wannan kirarin da zan ma manzo Allah ayi azan ma Allah a yanzu in na so in kirarin ba zai yi ba saboda lokacin da za a bude kofar da kirarin zai zo bai zo bai ba kirarin ma'ana ta fi karfin duniya da abin da ke ciki yace in Allah ya mun wannan fata in zan ma Allah kirari a lokacin zai ce irfa'a ra'saka irfa'a ra'saka saltu da washfati shaffa daga kanka ya rasulullah me kake so Allah yi maka abinda Allah zai fada ma annabi me kake so Allah yi maka anan nikan yawan fada ni ina kalubalantar mutane annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam in yace me yake so Allah ya masa sai yace da babanka da kai yake so a ceta shi kuma iyayen shi ko ai abun mai hankali ya auna ni ko ba haka ba kai kana son a ceci babanka a lokacin amma shi iyayensa kai musu wani waje inda kai kake so ka kai su ka ije su ko ogo Allah ne fa zai ce mashi me kake so yau duk abin da kake so bazan canza ba ya rasulullahi
sallallahu alaihi wasallam
lokacin da aka karanta wala saufa yudika rabbuka fatarda sayyidina ali yace ka ya rasulullahi me kai girman ka wajen Allah yace wallahi ba wanda zai shiga wuta cikin al'umma annabi saboda yanda ya san annabi na san al'ummansa yadda annabi ke shishin al'ummansa kuma kai ka san cewa da ba din iyayensa ba da baka samu wannan alkhairin ba in baka gode musu ba baka zage su ba sai in baka gode musu ba baka zage su ba Allah madaukin sarki yake cewa asa an yaba saka rabbuka makama wa kul manzo Allah yana faɗa ma'ana ka roki ubangiji ya rasulullahi rabbi idhilni mudhala sirik suka ce abinda annabi ke roko anan shine Allah ka shigar da ni madina lafiya Allah ka shigar da ni madina lafiya malaman tafsiri da yawa haka suka tafi da ma'anan ayat wa akhrijni mukhraj sirik ka kuma fitar da ni maka lafiya ka fitar da ni maka lafiya kamar hadisin da ake ruwaitarwa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam an ce lokacin da ya fita a maka ya tsaya ya juya ya kallaka maka yace Allah ka sani ina son ka sani ina son maka kuma ba kasan da nake so a duniya a yau irin ta amma Allah kamar yanda ka cire ni daga garin da kafi so Allah ka kai ni garin da kafi so to abinda Allah ke so ba shi annabi ke so ba tunda Allah yanzu ina son Madina ya zaba Madina shi ma son annabi ta koma Madina
sallallahu
alaihi wasallam shi yasa da wannan ina da cikin hujjojin da malum ke cewa Madina ta fi kowace kasa ta fi kowace kasa wannan ko misali wani sabani ne wanda malamai suke kai in an kaddarta ma dai maka ta fi Madina to amma inda sayyidina rasulullahi yake kwance maluku ya ce ai ko al'arshi bai kai nan ba kuma shine aqidan salaf ko al'arshi bai kai nan wajen martaba ba inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwance ai wannan wajen sai dai kuma Allah kadai san me ke wajen alaihi salatu wasallam Allah yake cewa misali wa akhrijni mukhrajas sirkin waj'alni min ladunka sultana Allah bayan ka riga ka fitar da ni a san da zaka fitar da ni ina neman taimakonka a yayin tafiya ni to daga cikin taimakon shine Allah ya ce mashi ku shiga kogo ku kwana uku ku yi shiri ku yi tanaji amma wai ba dan annabi na tsoron wani ba a annabi baya tsoron kowa a cikin wanda suka bi manzon Allah akwai wanda aka kaddarta cewon misali za su imani to a lokacin ko manzon Allah in a hikiman Allah in ba ai haka ba to za ai mukawama an anyi mukawama za su yi bari kuma ko kuma kila ce sai sun yi amfani da karfi in kuma shi ya gode karfi to ba wanda ke iya tinkaran karfin sa ba ne iya tinkaran karfin sa to saboda misali rahama ga su wadancan da kuma koyar da mu tattali da shiri da tanaji sai aka ce ku kwana uku a kogo saboda komai na motsin manzon Allah akwai darasi akwai karatu a ciki Allah madaukin sarki ke cewa kuma waje almini ladinka sultanan nasiran ka bani taimako da gudunmu na
wa qul da al haqq wa zahaq al batil inna al batil kana zahuqa وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أحوذ ونعى بجانبه وإذا مسه الشر كان يعودا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ولننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شكلته فربكم أعلم بمن هو أحد السبيلا الله يكتب من ذا الله وقل جاء الحق وزهق الباطل fadan musu cewon gaskiya yazo gaskiyan shine shiriyar manzon Allah da Qur'ani da hasken da Allah ya saukar ma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam inna abdullahi dan masulina fadi a hadisin da imam al-bukhari ya tada ga wajensa da imam turmizi yana cewa lokacin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya shiga maka a cikin ka'aba akwai gunki guda 360 gunki 360 kuma wannan shike nuna maka idan mutum yana gudanar da wani abu kar kai mai hukunci da hukuncinka ka tambaye shi me yake nufi shine adalci manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi watanni shekara 1 da wata 7 aka ce manzo Allah ya daina kallon baitul maqdis annara taqallubu wajhuka fis samai shekara 1 da wata 7 manzo Allah yayi a Madina yana kallon baitul maqdis shekara 1 da wata 7 na cika Allah ya ce mashi misali ka juya ka kalla Ka'aba a wannan lokacin daga wannan lokacin da manzon Allah ya juya ya kalla Ka'aba sai da ya shekara 6 da wasu watanni ko kuma shekara 8 da wasu watanni Ka'aba ake kallo ai sallah a lokacin a Ka'aba akwai gunki guda 360 amma bai nuna musulmai mushrikai bane saboda niyan su ba gunki suke bauta ma ba فليعبدوا رب هذا البيت وبنجيجن داكي suke mabauta da haka misali in kaga mutun yayi abu abin ya rikice ma ka kasa gane wanda yake da alaka da ibada maimakon kai saurin yin mai hukunci tambaye shi saboda almar'u faqihu nafsi sahibu dar adrabi ma fi dari wani ni ka sani a kokonto wani abu dake faruwa ni dai na kasa ganewa saboda sauran kar in munana maka zato da Allah ko akwai wani hujja ne da yasa kake kaza kaji hujjansa dan Allah ma haka yake cewa kul hasu burhanaku in kuntum sadiqin duk wanda yake kaza Allah zai ce to zo da hujjanka to kaga misali an bauta mu Allah a Ka'aba gunki 360 amma musulmai bai sa sun ga mushrikai ba har ma a irin wannan babin a cikin kitabul iman zaga Imam al-Bukhari yayin babin wanda ya salla a gaban wuta sai kawo hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa urat alayya jannatu wan nar fi makani haza anan inda nake sallah an kawo mun aljanna a gabana an kawo mun wuta a gabana yake kawo babin cewa misali sallah a gaban wani abu baya hukunta wannan abun ya maida ni sallah mushriki an fahimta to da haka misali wannan abin da yake nufi cewa Allah yake cewa kul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa duk gunkin da manzon Allah ya nuna da sandansa ne albarka sai ya karanta masa wannan ayar ka gane cewa Allah yana iya ije tasirin sa a cikin kowa in yaga dama ya ije annabi sallallahu alaihi wasallam da ya nuna gunki ina nuna gunki ya karanta wannan ayar sai gunki ya rubuce ba ya faru da sayyidina rasulullah ya diba takuwa a gakin sa ya diba takuwan sai aka ji takuwan nan suna tasbihi duk wanda yake wajen yana jin tasbihin takuwa da ya diba sai sa a hannun wasu daga cikin sahabbai su ma suke takuwan ana jin tasbihin takuwa ya sa a hannun wani shi ma yayi tasbihi amma da ya sa a hannun wasu sai bai tasbihin ba ba Allah bane an dagana Allahu allazi an daga kullu shay da haka Allah yana da ikon ya jefa sirrin tajallin sa a cikin komai kuma abin da zai faru na mamaki ka gani in kuma ya janye abin ba zai faru ba za ka gani misali mai laya akan ce kiyayi mai zamani sai ka gani misali mutum yana da layin bata amma ran da dubu ta cika ya nemi layin ga layin amma batan ya yi nisa ba Allah bane shi ne misali tasiri duka ba shi a cikin komai ba shi a tare da kowa al'amru kulluhu lillah lamari duka na Allah ne in ya ga dama ya ije ba inda ya ije ya ije in kuma bai ije ba ba wanda ya isa ya kawo abin a wajen Allah madaukin sarki yake cewa wa kul ka fada musu ja'al haqu gaskiya ya zo wa zahaqal batil qarya ya ratsantsane ya ja da baya ya mata innal batila daman shi al'amarin innan nata haqiqi innal batila daman shi qarya kana ya zamo zahuqan abu ne wanda yake kasancewa abin gusarwa abin kawarwa Allah yake cewa wannan zulumin alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun wa ninazzilu mana saukar da qur'ani shi qur'ani min alqur'ani kaga wannan akwai wani usulubi na larabci sai ce min alqur'ani da ce wannan zulul qur'ana ba ma'ana wa ta nuna maka qur'ani ya sauka manzon Allah ne daki bayan daki lokaci bayan lokaci a cikin shekara 23 wannan zulumin alqur'ani ma huwa sannan shi qur'anin ma huwa akwai abin da shifa'un wa rahmatun waraka ne da rahama ne lil alamin ga talikai malamai suka ce rahmatan lil alamin din nan shine misali yayi musu warakan kafirci munafunci girman kai riya hasada a cikin zuciya to qur'ani waraka ne ta wannan bangaren wasu suka ce a ma'anansa ya gami ai waraka ne ma kowanne irin cuta kamar yanda aka roto daga sayyidina abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yana cewa shi qur'ani ka rike shi a matsayin waraka a komai kuma a ruwaitar hadisin Ahmad da Ambali yana cewa wanda Qur'ani bai warkar da shi ba to ba inda zai samu waraka ma'ana Qur'ani ana sa shi a gaba in ba a da lafiya a karanta na nashi Allah ya kara maka yadda idan an ce mata wani bai da lafiya takan ce a kawo ruwa in an kawo ruwa takan tofa falaki da nasi ta ce aje ya sha ya shafe jiki kuma an shafe jikin ana warkewa kuma mun faɗa maganar Maulana Sayyidina Ali karamallahu wajahu da yake cewa ka samu takarda ko fari ka rubuta inda hali ka rubuta da zafaran a wanke shi da ruwan zanzam a sha za a warke sannan sayyidina wannan sayyid ibn musayyib ya tafi da cewa jawazin rubuta qur'ani a wanke shi a sha a matsayin magani na kowanne irin cuta sannan kuma zamu iya ƙara gane cewa qur'ani waraka ne lokacin da sarkin misra ya yi wa sayyidina umar rubutu yana khalifa cewa yana fama da wani masifaffen ciwon kai ku ne kuke da littafin da a littafin ku akwai maganin komi a ciki ina neman a yi bani wani abu da zan waraka ya rubuta masa laya bismillahi wasu sun ce basmala da fatiha ya rubuta ya nade ya yi sa aka sai bula irin nasu na sarakai aka cusa aka nade aka sa a ciki ya ce a kai mashi ya sa yana dorawa ya warke ciwon kai to kaga qur'ani waraka ne sannan ko misali amma mafificin warakan qur'ani shine ka dauke shi a matsayin hanyar shari'a ka dauke shi kai aiki da umarninsa ka bar abin da ya hana shine mafi karfin warakan qur'ani wadancan ko misali suna bin wannan ne a baya Allah madaukin sarki yake cewa wa rahmatul mu'min wa la yaziduz zalimin illa hasara amma shi qur'ani baya kara ma azzalimai komi sai hasara sai hasara wa idza an amna alal insani arada idan mun man mutum ni'ima arada sai ya kauda kai rika ganin hikiman sa ne da dabaran sa da karfin sa ya samar masa malaman tafsiri sun ce ayan ta sauka ne akan Walid dan Mujira da yake cewa misali shi mawadaci ne dan kusan a Makka mai kudi irin sa sai an tona to suka ce ayan ta sauka akan sa amma kamar yanda malamai suke cewa al-ibratu bi umumin sabab ko al'umar al'ibratu bi umumin lafzi la bi hususi sabab wannan zai iya gane kowa saboda an kawo al'insan a uniya bi jinsul insan ana nufin jinsin mutum gabaki daya Allah yake cewa a arada sai ya kauda baya wa na'abi janibihi sai ya juya za ga shi zan ma'ana suka ce idan ka zo neman taimako sai ya maka haka sai ce nan sanda nake shan wahala ka taimake ni ne suka ce shine ma'anan wa na'abi janibihi sashin malamai haka suka fada shi yasa za ga ce wanda Allah madaukin sarki yake bada maganan yadda Allah madaukin sarki zai yi ma wanda suka hana zakka yake cewa za a bora dukiyar nasu ayi musu lalas da shi yawma yuqawi hako alaji bayin wa junubun wa zuhurun haza ma kanatsu li anfusku sai aka ce abin da yasa za a yi musu taugabas in sun zo ta fuska sai mutum ya daura fuska idan ka zo mai kanan sai ya kauda kai to ya baka baya wasu malamai suka ce haka amma wallahi ta'ala alam bil murad Allah madaukin sarki yake cewa idza masahu sharru kana ya'usa amma Allah kuma yana kaddarta mashi musiba na jarabta wanda rai baya dadi to kana ya'usa sai kasance misali mai yanke kauna ga rahaman Allah Allah ka raba mu yanke kauna da rahaman na kul kullu ya'malu ala shaklaki sai Allah ya ce rasulullahi rabbu da sai kowa ba shi ya aiki da abin da yake gani wannan ayat misali mansubiya ce da ayatul kitab ma'ana a wannan farko ayan maka an ce manzo Allah ya rubuta mutane da kafircin kada ya fada da kowa kada ya rigima da kowa amma yayin da kafircin ya ci gaba kika kasance kuma kafircin na so ya zo ya fada da addini bai tsaya nan ba sai ma wai addinin nasu sai sun bari da Allah madaukin sarki ya ce uzunal ladina yuqatiluna bi annahum muzlim eh wannan wanda ake ya kansu da zalunci yau nayi muku izini ku dauki matakin tara kai to daga lokacin akai izinin cewa ayyaki to dan haka wannan ayan suna cewa mansuhiya ce da ayatul kitab Allah madaukin sarki ko kuma suka ce ma'ananta Allah yana na mana yanda ya tsara ginin halittar mutane kul kullu ni amalu ala shaklaki wannan haka za ganshi shi haka Allah ya shi mai tsauri ne duk abin da zaka fada mai Allah ya ce ina nan a tsaurin shi ba za ka iya tankwara shi ba wani za ganshi mai taushi ne duk yanda zaka yi ka bata masa rai zai kara masa hakuri wani za ganshi shi mugu ne haka Allah yi shi manzo Allah ko ko mu ce sayyidina Ali na fada tun da bai azi rafa hadisin ba yana cewa inna minan nasi man ja'alahu Allahu mafatihan lil khairi magalikan lil sharr a cikin mutane akwai wanda Allah ya sanya su mabudai ne na alkhairi su duk inda suke alkhairi ne a waje kuma magalikan lil sharr su duk inda suke za su kokarin su tunkuɗa banna kuma a cikin mutane akwai wanda Allah ya sanya su mafatihan lil sharr magalikan lil khairi su kuma mabudan sharri ne su kuma duk inda suke ba za ga alkhairi a wajen ba sai ce duba ni man ja'alahu Allahu mafatihan lil khairi magalikan lil sharr aljanna tayi dadi ga wanda Allah ya bude alkhairi da shi ya kulla sharri da shi shi yasa ake so bawa kullun ya dinga roƙon Allah Allah ka sa in zama amfani ga bayinka Allah ka sa rayuwa na ta zama amfani ga bayinka wannan yana daga cikin abin da ake so mu'mine su ta addu'a saboda sharrin abin idan kai sharrin din shi zaka girba in kai sharrin shi zaka gani shine abin da ba a so to Allah madaukin sarki yake cewa ka rabu da mutane kowanne da yanda muka gina shi haka kuma zai gudana yanda muka ga dama fa rabbukum alam biman huwa ahad as-sabila ubangijin ka ya rasulullah shine mafi sani da wanda yake tafiya yake bautan Allah a madaidaicin kafarki na'am
wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma ولئن جئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا
الله يكفي ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر غد وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا الله يكفي ويسألونك عن الروح سنة زوا سنة تنبين كدنجني بروح Yahudawa sun zo sun samu manzo Allah shi ma wannan ayan akwai malaman da suka ce aya ne madaniya don an kaddarta ta aya ne madaniya sun zo sun ce za su zo su ma manzan Allah tambaya abu uku za su tambaye shi in ya ba da amsa take amma cewa makiya shi ya fi karfi a kafiran maka ne suka zo wajen yahudawa a madina suka ce mutumin nan fa mu ya gagare mu ya za a yi ne mu kure shi suka ce ku ku bari ku je masa da wannan matsala din in kun je ku fada masa ku mai tambayan abu guda uku idan ya ba ku amsa take a lokacin ba annabi bane in ya amsa muku wani bai amsa muku wani ba annabi ne in ya kasa amsawa duka ba annabi bane to da suka je wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam suka gabatar ma ma'aiki alaihi salatu wassalam da wannan tambaya da suka je ma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da tambaya sai ce musu dawo go sai Allah saboda yana so ya sunnanta mu halitta wani hali da yake sai ya daura harshen manzo Allah ya hana shi faɗa insha Allah da ya hana shi faɗa insha Allah to wannan shine abin da ya faru bayan faruwan wannan suka dawo gobe ba amsa suka dawo jibi ba amsa sai da aka kwana 17 da aka kwana 17 sai Allah ya aika sai na Jibril sai ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilu zalika gadan illa ayya sha Allah waskur rabbaka idza nasita ya rasulullah daga yau ya zama darasi ma duk wanda zai biyo ka a baya kada ya ce zai wani abu face sai ya ce in Allah ya so to da haka daga wannan lokacin sai aka bashi amsar sai ya basu wannan amsar ya tsalunaka an ruh suna maka tambaya dangane da ruhi ruhi shine misali abinda Allah ya ije a cikin dan adam wanda yake misali yana daga cikin alamul amri ba alamul ruhi ba an fahimta shine a cikin alamul amri ne balla ba yana cikin alamul halki ba sai alamul amri saboda Allah yana da alam guda biyu na wannan to dan haka shi ruhi wani al'amari ne na Allah da ba wanda ya san shi sai Allah shine yake cewa kulun ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ku yahuda ku sani da kuka zo da wannan tambaya ba ba ku komi daga ilimi ba sai dan kada amma kuma ababin ganewa alimta shay'an wa gabad anka al-ashiya daga sanda kake tunanin ka kai a sani to daga lokacin ne baka san komi ba shi yasa ma malamai zaka suna cewa na misali la alamu nisful ilmi cewan ban sani ba rabin ilimi maliku akan zo mai da fatawa 30 kan amsa 7 yace ragowan aje a dawo eh aje a dawo to da haka misali shi ilimi ba wanda ya muhidiya da ilimi sai Allah ba wanda ya muhidiya da ilimi sai Allah kamar yanda Allah madaukin sarki yake fada da haka ilimi wani abu ne wanda yake ya gajiyar da na farko ya gajiyar da na baya sabban manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai kaga sun zo sun yi fatawa sai sun gama fatawa sai ai ma wani daga cikin sabai tambaya sai ce Allah ya mawana rahama amma abin da ya amsa ba haka bane sai a zo a fada musu ga wani ya ce ka ba dangane da ka sai ce gaskiya ne haka yake abin da wani nin ya fada shine daidai Allah na tuba sai ba ka cewa me ya sani in fada ka a'a ba wani magana ai jayayya ba kuma wani burgewa bane dan baka sani ba eh dan misali amma tambaya baka sani ba ba wala kantuwa bane ba to zartuwa bane eh kinnan Allah kenan yanzu ya taru da sayyidina Musa kali an ce mashi ya Musa ko akwai wanda ya fi ka ilimi a cikin abin da Allah ya sanar da shi shi ba wanda ya fi shi ilimin aiki kuma shine gaskiyar magana saboda annabi ne mursali kuma Allah bai ba wani ilimi sama da ilimin annabi ba amma sai Allah ya ce mashi abdan min ibadina atainahu rahmatin min indina wa allamnahu min ladunna ilma eh ga bawo mu can ina can majma'ul bahraini je kaka same shi Musa saboda kai magana ba ai maka izini ba kuma ba hakan ya faru ba annabi Musa ya ga ababe sai da yake ce mashi misali har ma sai da yake ce masa sai yake cewa wancan wanda yake cewa in ka kara tambaya na in sa'alta ni an shay ba da za falatu safibni kad balagani min ni uzra in ka saki tambaya na bayan wannan to mun rabu na riga na yanke hanzarinka to wannan haka lamarin Allah yake ake cewa yas'alunaka an ruhul ruhu min amri bi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila abinda aka ba ku na ilimi dan kankani wala in shina lanazhabanna billazi awqaina ilayk Allah ya ce da mun ga dama ya rasulullah amma Allah bai kaddarta zai haka ba saboda misali kowa ma ya ji tsoro da abin da yake hannunka kakkai tunanin naka ne kayan Allah ne yau in ya ga dama zai rike abin sa shi yasa Allah madaukin sarki sai yake magana da manzon Allah a wannan babi al-kitabul nabi wal murad bihi kullu ce wanda mun ga dama abin da muka baka da mun rike shi ya rasulullah an yi wani limami a haramin maka haramin maka kaga dai haramin maka yana cikin gangaran din su amma aka wayi gari wata rana Allah ya dauke Qur'anin tab a kansa Fatiha kada yake iya fawa duk abin da ka san na Qur'ani ta dauke a kansa Allah ne eh duk abin da ke wajen ka karkai tunanin kai alfari da shi Allah ne ya ije kayan sa a wajen ka in ya ga dama ya kwace in dukiya ne ya kwace na da yawa in mulki ne ya kwace na da yawa in na da ilimi ne ya kwace na da yawa shi ilimi duk da ne malamai suna cewa ba a kwace shi amma sai Allah ya hana ka aiki da shi ai an kwace ya zama kaman babu Allah madaukin sarki yake cewa la in shina wa la in shina in mun ga dama la nazhabanna bil ladzi auhayna ilayka da mun tafi da abin da misali muka baka nawayi summa la tajid laka bi alaina wakila in kuma muka yi haka ya rasulullah ba wanda zai dauko daga wajen mu ya dawo da shi Allah ya ce illa rahmatin min rabbika amma Allah ba zai haka ba shi yasa akai istisna'i sai da ba don rahman ubangiji ba to wannan ayin sai ta zama misali tana da rikitarwa da ba don rahman Allah ba to muna ta neman mu gane menene rahman Allah sai can wani ya ce mana amma arsalnaka illa rahman ai shi kai ne rahman
sallallahu alaihi wasallam
sai kage misali laulaka ya fito kenan eh laulaka ya fito sallallahu alaihi wasallam inna faluhu kana alayka kabira ka ya rasulullah wallahi kage falalan Allah akan ka kabiran aka nakara aka zo da shi kuma masdar abun ba zai fadu ba zai kiddugu ba eh hankali shi yasa Allah madaukin sarki kan yi ma mutane gori akan ya ba su annabi alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amin ka son ai tambaya mun yi manyan baki daga ciki akwai honorable ibrahim garba da yan tawagarsa muna masa barka da zuwa akwai kuma dr isa kafudu babban malami a babban jami'ar jihar kaduna shi ma muna masa barka da zuwa da duk sauran kowa da kowa ma muna masa barka da zuwa
Thank you.